بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da nake magana daren Lahadi ne wanda ya daidai da daren 19 ga watan Al-Muharram, Hijra Annabi sallallahu alaihi wa sallam, daren 20 ga watan ainihin Al-Muharram, Hijra Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na da shekara 1424, daidai da 22 ga watan March shekara ta 2003. Muna ainihin bayanai ne dangane da hukunce-hukuncen tasu'a da Ashura, a inda muka yi bayanai tun daga kasar na 1 har zuwa na 7 na jiya. A yau wannan shine kasar na 8. Muka bayyana cewa azumin Ashura sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wadda Annabi ya sunnanta a yi kuma yayi da kanshi, kuma Annabi yayi wa musulmi ishara akan sunnanci na yin tasu'a din. Shi yasa abinda yake sunna a yi tasu'a a yi Ashura. In ba a samu damar haɗa biyun ba, sai a yi ainihin Ashura ɗin. Amma bayan nan ba wasu bukunkuna da za a yi, irin sallar gani, irin takutaha, irin abubuwa da ake na ainihin bid'o'i da zanga-zanga da nuna baƙin ciki da ɓacin rai da ainihin tsine wa malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da wasu ainihin khalifofi ko kuma sarakuna na musulunci. Iyakacin azumin shi kenan shari'a ta yarda da shi. In kana neman gamsassun bayanai, sai ka je ka samu kasusuwan da aka yi tun daga na jiya na 7 har zuwa kan na 1 insha Allahu ta'ala. A yau abin da za mu ainihin fara shi ne hadisan da ake hujja da su. Muka ɗauko wani littafi babba daga cikin manya-manyan littattafan musulunci, wanda aƙalla yau shekaru 900 da rubuta littafin nan. Wannan malami shi ne Malam Abdulrahman Ibn al-Jawzi, a cikin littafin shi Kitabul Mawdu'at ya tattaro waɗannan matattun hadisai waɗanda suka kawo falalar ranar Ashura da falalar azumin Ashura da abin da ya shafi ainihin yin wasu ibadoji a ciki. To, kamar yadda kullum muke cewa mutane su fahimta, waɗannan hadisan da aka kawo matattu ne yanzu za a zo a kawo. To, karka taɓa ɗaukar ana maganar kuma hadisan baya. Yanzu an gama da hadisai ingantattu waɗanda aka kawo, don haka tasu'a da Ashura ta tabbata a cikin ingantattun hadisai waɗanda Bukhari, Muslim, Tirmidhi da sauran malamai suka ainihin ruwaito su. Mun karanto su a cikin littafin Sharhu Sunna na Al-Imam Muhyi Sunna Al-Baghawi. Abinda yanzu muke nuna maka shine hadisan da malumma da limamai suke ainihin hujja da su a kan mimbara ranakun Juma'a da wuraren wa'azin ƙasa baki ɗaya da wuraren IVCs da sauransu, cewa ga hadisai masu nuna romo da falalar yin cika-ciki ko falalar yalwata wa iyalai, su ne za mu karanto maka waɗannan hadisan tiryan-tiryan da isnadansu, ka ji yaya aka yi suka zama hadisan ƙarya. Kuma muka ce isharorin da muka yi a baya sun isar cewa hadisan ga su ga makamantansu, amma sai muka ga muhimmancin a tsaya a jero hadisan baki ɗaya, duk da cewa hadisan ƙarya ne. Don me? Domin irin waɗannan hadisan ne ake samun 'yan takifan limamai suke zuwa suna kwaso su, suna zuwa suna karantawa ahlus sunna a kan masallatai ko mimbarai na ahlus sunna, suna umarninsu da aiki da su. Waɗanda jimillar bayanan da muka gabatar shi ne azumi dai shi kadai Annabi ya sunnanta, amma sai aka samu 'yan takife daga cikin 'yan shi'a saboda wannan rana ta yi daidai da ranar da aka kashe Sayyidina Husaini, Allah ya ƙara mishi yarda. Shikenan sai suka sunnanta yin koke-koke da zanga-zanga da zage-zage. Duk mun karanto waɗannan, ka je ka saurari kasusuwan baya da kuma littattafan da muka kawo a kansu. Sa'annan sai kuma aka samu 'yan takife daga cikin masu danganta kansu ga ahlus sunna, waɗanda mu ahlus sunna mun yi baran-baran da duk waɗannan guda biyun. Yanzu za ka ji daga ɗaya daga cikin malamanmu masu bin manhaji na salaf, ba ruwanmu da waɗancan da suka ƙirƙiro zage-zage, zanga-zanga, koke-koke, tsine-tsine, cin zalin dabbobi, cin zalin 'yan tsaki, duk ba mu daga cikin waɗannan. Sai dai mu muna ɓangare ne na adalci. Wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. In domin cika al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama na gaskiya, yo tun anan duniya za mu zama masu yanke gaddama, masu raba jayayya tun kafin a kai lahira. Yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Bukhari yace, ranar alkiyama za a ƙaryata annabin Allah, annabi Nuhu, ƙarya ƙaryatawa ta rashin kunya. Allah ya kira annabi Nuhu ya ce, Nuhu ka isar da sako? Nuhu ya ce, na isar. Sai al'ummar shi ya dube su, sai su dube su ce, ƙarya yake ya Allah. Wannan ita ce ƙaryata annabin Allah mafi zafi a dandalin kiyama, a gaban Allah, a filin kiyama, ido da ido a dubi annabin Allah a ce ƙarya yake, bai isar ba. Kuma a halin ya isar din, shi Allah ya sani, sun san ya isar. Daga nan za ka san ɗan adam yana da bakar jayayya. Kai ƙarya a duniya, kai ƙarya a lahira, a gaban Allah ka ƙaryata annabin Allah. Sai annabi Nuhu yanzu ba yadda zai kenan. Kuma ranar alkiyama Allah ya ce, zalika yawmul haqq, ba murdiya a ranar. Don da an so sai a ce a yi wuta da su, sai su ce me suka yi aka yi su wuta. Amma sai Allah ya kure ka, ka tabbatar kai kanka ka cancanta ka shiga wuta, sannan sai ya ce a tafi da kai. Sai annabi Nuhu kaji sun ce ƙarya kake yi, yanzu ya za ka yi ka kare kanka? Sai ya ce, ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al'ummar annabi Muhammad su ne za su yi jawabi a yau. Sai a ce, ka yadda duk hukuncin da suka yi? sai a ce su zo. Ina al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam? To annabi yana da al'umma nau'i biyu, akwai ummatul da'awa, akwai ummatul ijaba. Duk duniya tun daga ran da aka aiko shi har duniya ta tashi, duka al'umma shi ce, da kiristoci da musulmi da maguza da yahuda da kowa, na annabi ne shine wa annabi yana kiran shi ya zo ya shiga addinin shi. Jama'a mun gane, shine ummatul da'awa, yana kiran su ne. Yanzu in ya ce al'umma ta ce ku duka, ba yana nufin wai duk ya yarda da su ba, kamar yadda ainihin annabi Salihu, annabi Hudu, duk sauransu suka zo sai ce ya kauni, a halin kafirai ne. To ummatul da'awa kenan. Al'umma ta biyu ita ce ummatul ijaba. To yanzu ummatul ijaba ce ke jawabi. Sai a ce, to ku ina al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam, wai za ku iya kare annabi Nuhu akan ya isar da sako a halin ba ku zauna tare da shi ba? Al'umma manzo Allah ya ce, sai al'umma shi su ce, eh, gaskiya annabi Nuhu ya faɗa ya idar da sako, su kuma ƙarya suke. To su kuma al'umma Allah yana aiki da shaida ne. Sai Allah ya ce, to ku kuma me shaida ku na cewa Nuhu ya isar da sako? A ina kuka ji, a ina kuka gani? Sai su ce, a cikin Alkur'ani ne annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya karanta mana, inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabu yawmin azabun alim. Mun aiko Nuhu cewa kai wa mutanenka gargadi tun kafin azaba mai radadi ta zo musu. Duk dauki ba dadin, ba Allah ya faɗa a cikin suratu Nuhin ba, da suratu Hud da sauransu? To shikenan sai al'umma, kuma sai Allah ya ce, to yanzu mun ji, yanzu annabi kai za ka yi shaida su? Sai ya ce, kwarai da gaske ni na koya musu. To shi annabi sallallahu Allah ne lauyan shi, dan haka kawai wakafa billahi shahida Muhammadur Rasulullah. Shi yanzu manzon Allah, Allah ya yi shaida akan shi manzon Allah ne. To shi ne sai annabi ya ja wannan aya, wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan, haka muka sanya ku al'ummar annabi, al'umma ce wasatan, al'umma adila, mai adalci, ba ku da son zuciya. Jama'a mun gane, litakunu shuhada'a 'alan nasi, dan ku yi wa mutane shaida a ranar alkiyama. Fassara aya kenan, haka annabi ya fassara ta sallallahu alaihi wasallam. Wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida, ku kuma sai manzon Allah ya shaida ku. To duk mutumin da ya cika al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam, ba ruwan shi da kungiyanci, ba ruwan shi da mazhabanci, ba ruwan shi da san zuciya, duk inda gaskiya take sai ya ce ga inda gaskiya take. To mu masu bin manhajin salaf haka muke. Shi yasa wani lokacin sai mu faɗi magana, sai a ce, dan me za mu faɗi haka? Wai ana ganin ya kamata mu yi san zuciya, mu murɗe gaskiya? Sai mu ce, a'a, mu haka muka gada tun daga sahibu shari'atul gharra sallallahu alaihi wasallam. Ga shedan annabi sallallahu alaihi wasallama suna gogormaya da Abu Huraira. Abu Huraira yace, an bashi tara zakafin da kai tun kafin azumi ya kare, in ya tara ya sa kwado ya kulle, gari na wayewa sai zo ya samu an diba, amma kuma kwado yana nan yadda yake. rannan sai yace insha Allah yau sai na kama barawo na ya koma ya makale gefe guda sai ga ga wani mutum ya tinkaro tinkis tinkis kawai sai ya rikide sai ya zama giwa kawai yana jingina kofa kawai sai ga mutum har ya shiga ya fito da abinci a hannu Abu Huraira yazo yace kwalash yace Allah ya kama barawo yau sai na kai ka wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi talauci ke damuna ya'ya sun yi yawa ga tefa ne yayi wahala ka rufa mini asiri yace to shikenan yau dai kam na rufa maka asiri shikenan gobe Abu Huraira yana zuwa wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam da safi sai Annabi yace ma fa'ala asiruka albariha barawanka da ka kama jiya ya kuka yi da daren jiya sai yace wallahi yayi kukan talauci fatara wahala yaya naji tausayin shi na sake shi Annabi sai yace wallahi zai dawo yace to tunda Annabi yace zai dawo sai na samu yakinin zai dawo naje na sake gadi na sake tafkar shi duka sake ya roki arziki na kyale shi gari ya waya Annabi yace sai fa ya dawo yace to ran nan kam sai na sha damara ba yadda za a yi wa mutumin nan ya gaya min wani uzuri to yana zuwa da Abu Huraira ya kama shi me yace sai yace wallahi tallahi Abu Huraira yace yau ba wani jawabi da zaka sai yace to tsaya bari in gaya maka wata aya a cikin littafin ku alqur'ani tana maganin ni da duk zuriyata yace ayatul kursi in ka karanta ta da safe har rana ta fadi ba wani sheidani da zai kusance ka in ka karanta ta da daddare har gari ya waye ba wani sheidani da zai kusance ka nan da nan Abu Huraira ya sake shi ya ruga wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu yana so Annabi ya approve ya yadda da wannan ko ya soke don sheidan ne ya fada ba a daukan karatu wurin sheidan balle falala nan da nan Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mi sadaqaka wa huwa kadhubun gaskiya ya gaya maka amma shi makareci ne to mu haka muke mu yanzu ko dan kungiya ko ba dan kungiya ba ko kai ko kafiri ne ya faɗi magana sai mu ce ita maganar gaskiya ce amma shi abin da ya faɗa kuma ƙarya ne makareci ne shi amma maganar gaskiya ce amma shi kafiri ne to wannan yana baiwa wasu da yawa ahli sunna ciwo sai a zo a faɗi wata magana sai mu ce a wannan magana gaskiya ce muna nan Khomeini ya zartar da hukunci ga Salman Rushdie muka yi tajayya da mutanen kungiyar Izala suka ce faufau sai a ce hukuncin nan ƙarya ne muka ce ƙarya kuke ƴan kungiya mu salafiya ne mu ba ƴan kungiya bane suka ce tunda Khomeini ne yake sai a kashe Salman Rushdie wai a ce ƙarya ne muka ce ƙarya kuke Khomeini gaskiya ya faɗa amma shi dan shi'a ne dole a faɗi gaskiya yau ya zamu muka yi ƙarya mun rugurguza salaf kenan salaf ba sa yin ƙarya dan haka wani malami daga cikin malaman salaf a lokacin da shine ainihin Rabi'i ibn Hirash almajirin sayyidina Ali ne sai ainihin dan shi yayi laifi da dan shi yayi wa Hajjaj din can da kaji muna magana wani fasikin sarki sai ya mishi laifi sai ya gudu sai ya buya a gida sai aka je aka kamo malamin aka to da shi dan ka yawo sarki laifi ana neman shi ba a gan shi ba yace a ina nan a gida ya boye yace a ba ka rufa dan ka asiri ba kar maka Allah yace ina zan yi ƙarya ranka dade ai ƙarya ba kyau yace eh yace ba za ka yi ƙarya ka yace ina yace ba ma yin ƙarya sai yace ka je ka ce wa danka ya fita na yafe mai saboda gaskiyarka yawwa to Allah yace inna ma yaftaril kadhiba allazina la yu'minuna da yace waɗanda ba su yadda da ayoyin mu ba su ne suke iya kirkira ƙarya shi yasa wallahi ba zai taba yiwa wai dan baka kungiyar mu ko dan kana zagin mu ko dan kana mana sharri mu mu kirkiri ƙarya akan ka ina mu mazhabin mu babu sassauci ba yadda za a yi ba za mu yi ƙarya ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka abinda mutane muke so ku gane shine waɗannan hadisan da zamu karanta a yau hadisan da basu inganta bane hadisan ƙarya ne hadisai ne waɗanda suke za kuma kai mamaki yo ya za a ce kuma Annabi ya faɗa a ce ƙarya ne a ƙaryar ce aka yi mai al-Imam Ibn Kathir a cikin littafin shi mai suna Ikhtisar Ulumul Hadith yace wasu sun ruwaito cewa Annabi ya ce sayukuzabu alayya za a yi mini ƙarya to in wannan hadisin ya tabbata Annabi ya faɗa to tunda Annabi ya ce za a yi mai ko za a yi mai in ko shi kanshi hadisin bai tabbata ba to an fara tun daga kanshi ko bai tabbata ba don haka akwai waɗanda suke shan dare su yi wa Annabi ƙarya don su lalata addinin musulunci misali wasu za su sha dare su yi wa Annabi ƙarya kawai don su yaɗa hadisan duk mai ilimi in ya duba sai ce yo ashe Annabin na kuma bai da kan gado misali aka ce sanda Allah ya halicci huruful hijaiya alifun ba'un ta'un har zuwa ƙarshe sai yace duk su yi sujuda gaba ɗaya sai suka ki gaba ɗaya sai suka yi sujuda afwan sai Alu yace shi ba zai ba. Sai Allah yace to tunda kai kace ba za ka yi sujuda ba, kai zaka zauna, kai tsayawa zaka yi hakiya mata tashi. Dan haka Alu ake yin shi a tsaye, tunda ka gan shi a tsaye. Sauran ku kowa wannan na durkushe, wannan na zauna suna hutawa, ba haddugo ne ma da ita, tana da kujera a kasanta. Yanzu wannan hadisin ƙarya ne, sun kaga shi ne don me don su munana musulunci, wasu kuma suna kaga shi ne don kawai fadanci. Misali wani ya shiga wurin wani sarki, sai ya samu sarkin yana wasa da tantabara, can ya shiru irin malaman fada, har yanzu sarki bai kawo sallama ba, bai kawo sadaka ba, yana jira a ce to a ji a dauki kaza a kai wa malam mana, amma lan alaka shi da yi ji shiru, sai sarkin fada ya ce Allah ya rahmata malam, yau ba za ka yi wa sarki hadisi ba ne. Nan da nan sai ya jawo hadisi sahihi, amma sai sauri ya kara ya ce annabi ya ce bai halatta a yi wasa da komai ba, sai da doki ko da kibiya ko da raƙumi ko kuma da tantabara. Sarki ya ɗibi dukiya mai ɗimbin yawa ya danka wa wannan malami, ya fita yana juyawa sai ya ce ashhadu anna kafaka kaza kafaka zabit, ina shaida har ga Allah kiyan nan taka kiyan makareci ce. Yace ku je ku yanka ta tantabaran mi. Malam Doctor Ajjajul Khatib a cikin littafin shi Usulul Hadis yace gaskiyar lamari wannan sarki bai kyauta mana ba, duk da ya san ƙarya ce. Yo dan me mutum zai zo fadar kai wa annabin mu ƙarya, ka ɗibi dukiyar mu ta musulmi ka bashi? Yace wannan ma ka to bara ce sarkin yayi. To saboda haka akwai hadisai na ƙarya, man mafitarka daga waɗannan hadisan kawai in dai kai malami ne, dole ka je ka koyi ilimin mustalahul hadis, ka kwanta rawaninka, ka tsinka tarbinka, ka nade buzunka, ka koma makaranta, ka je ka koya shekara 5 shekara 10 sannan sai ka dawo, ɗaliban da suka rage sai ka koyar da su. Amma cewa kana malanta baka san ilimi na mustalahul hadis ba, ka dogara akan zaka rinka zuwa ka ga me malamai suka ce, yo wani malamin zai ce wannan hadisin munkari ne, wani malamin kuma zai ce wannan hadisin hasan ne. Dole ne zama kai kana da science din, kana da ilimin, kuma wannan ilimin ina tabbatar muku da cewa yafi kowane ilimi wahala a musulunci, yafi kowane ilimi fadi, yafi kuma kowane ilimi zurfi, kuma ba za ka taba iya shi ba sai kana da kan gado, sai kana da natsuwa. Ilimi ne wanda littattafan shi sun fi tsada a musulunci, sun fi yawa. Littafi ɗaya a cikin wannan ilimin sai ka gan shi mujalladi 50, mujalladi 30. Littafi mafi girma da na sani da malaman hadisi suka rubuta shi ne Tarihu da Madinati Dimashq na al-Imam Ibn Asakir, mujalladi 70 ne. Littafi ɗaya ne mujalladi 70, ya wajen shekaru 3 naira 84,000 na bayar aka siyo min shi a Dimashq al-Sham a ƙasar Syria. 84,000 a yau nawa zaka same shi? Ga Siyaru Alamin Nubala, ga Tarihul Islam, ga sunan sai abin da idon ka ya kalle maka. Duk waɗannan fa a fannin hadisi ne. Baka je kai karatu ba, baka karanta komai ba, amma sai ka zo sai a faɗi wannan magana. In ka tashi kawai sai ka ce wai ai littafan Yahudawa ne. Yo kai ya akai ma kai ka san Yahudawa tukuna, kana daƙiƙi da kai. Saboda haka jama'ar musulmi, wannan lamari gaskiya ba mu goyen bayan ƴan Shi'a da ke tsine wa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma sarakuna irin su Yazid da irin ainihin dattawa irin su Abu Sufyan da irin sahabi Abu ainihin Muawiya. Sannan ba mu goyi bayan sufaye da suka kirkiro takutaha da karban shara da ainihin karerayin cikaciki da falalar sanya tozali da falalar shafa turare da falalar kaza, ba mu goyi baya ba. To hadisan su ne a yau za mu zo mu karanto su da ikon Allah. Gashi a cikin wannan littafi Kitabul Mawdu'ati min al ahadisi al marfu'ati ta'liful Imam Abil Faraj عبد الرحمن بن علي بن محمد بن جعفر بن الجوزي ككياي اكوي بامبانتي تسكاني ابن الجوزي ده ابن قيم الجوزيه. ابن قيم الجوزيه ابو عبد الله محمد شمس الدين الماجرين ابن تيميه هنا قسم wannan ne shi ake ce mai ابن قيم الجوزيه. Jauziya anan ma'anarta wata makaranta ce mai suna Al-Jauziya, baban shi daraktan ta ne. To Qayyim Al-Jauziya daraktan Jauziya shi kuma dan daraktan ne. Wannan kuwa Ibnul Jauzi me ya faru, kakan shi ne yake da bishiyar kwakwa a tsakiyar gidan, sai ake cewa kakan Al-Jauzi mai bishiyar kwakwa. To sai shi kuma sai ake ce mishi Ibnul Jauzi dan mai bishiyar kwakwa. kaji tarihi jama'a mun gane wannan da kyau ko gashi a cikin shafi na 567 zamu fara karantawa yace babun fi zikri ashura babin dake bayani akan ambatan ashura qala al musannif mawallafin littafi tare da cewa akwai bambanci tsakanin musannif da muallif naka ce musannif asali ana nufin malamin da ya zauna ya rubuta littafi da kanshi muallif ko wanda ya kwaso nan daga allafa wancan ko daga sannafa ai ikhtara'ahu min indi nafsihi malamin nan mai littafi yace qatta madhhaba qaumun min aljuhali an samu wasu mutane daga cikin jahilai sun dauki bin mazhabi ahli sunna sun yi rigima sun dauki mazhabin ahli sunna fa qasadu ghayza rafida sun yi haka ne wai don su bata wa yan shi'a rai fa wada'u ahadisa sai suka kirkiri hadisai suka ainihin kaga su fi fada'ili rajab fi fada'ili ashura game da ainihin falalar ashura wa nahnu mu si ibn al-jawzi mu malaman hadisi mu masalafiya mu ahli sunna na gaskiya dukka iya kaddara wa nahnu dinna mu si ibn al-jawzi mu malamai da muka san hadisi mu masu bin manhajin salafiya bura'u min al-fariqaini mun yi baran-baran daga kungiyoyin biyu mun yi baran-baran daga kungiyar da suke nuna bakin ciki da zanga-zanga saboda kashewar Husaini kuma mun yi baran-baran da mutanen da suka kirkiri ƙarya suka kawo wannan rana wadda bata tabbata ba sai yace domin ku kad saha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amara bi sawmi ashura manzon Allah ya bada umarni akan a azimci ainihin ashura wa qala har ma yace innahu yin azumin yinin ashura kaffaratu sanatin yana kankara zunubin shekara guda gashi a kasa malamin da ya takhriji da tahqiqin wannan littafi a kasa yace akhrajahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi kitabus sawmi a cikin ainihin kitabus sawmi lamba hadisi na 1900 da lamba hadisi na 196 da kuma 197 min hadisin tawilin a cikin wani dogon hadisi mun karanta hadisan da a baya malai yace falam yaqna'u bidhalika sai yan bid'a jahilai da waɗanda suka danganta kansu ga ahli sunna sai basu gamsu da wannan magana ta annabi ba yanzu wannan falalar ta isa jama'a kamar timatiri ne in ka samu kwaya biyu lafiyayyu sun ishe ka amma sai ka ce bari ka tattaro bage-bage ka tattaro rubabbe nan wannan tattase da tsutsa duka karmatsa yo wannan misali in ma baka gane shi ba ga wani kyakkyawan misali sai a ce sai matarka ta je gidan suna irin gidajen mu na zage-zage din nan an je an yi fate-fate gashi nan kore char ko yellow pat sai ta ga ai ta zo da yara uku ta zo da yara biyar fatan nan yayi mata kadan amma kuma ga wata gudawa a gefe kaga kowa bai ji dadin misalin ba saboda gudawa ta yi karo da fate ko amma ai sun yi kama sai a ce to yaran nan bari dai a hada gaba daya sai balancing din shi sai a sha da fatan da gudawar gaba daya ko sai fatan ya gyara gudawar sai su balance a baki da ciki zai yi gaba daya da fatan da gudawar da abin da ke cikin cikin duk za su yi waje to duk sanda baka bauta Allah an ka samu hadisi kwaya daya ya isa domin sai mutum ya ce yo to ai shi hadisin ma kwaya daya ne ya manta kalmar shahada hadisai miliyan nawa ne kalmar shahada yanzu hadisi ɗaya bai ishe ka yadda la ilaha illallah la ilaha illallah bace eh to saboda haka jama'ar musulmi ku gane eh don su da dama sai mutun ya ce to shi yana son bayan wannan hadisin na ajinu haka wani limamin izala ya taba cewa bayan wannan hadisin na ajinu wai sai wanne kuma da ya miƙe hudu ba shi ya ce duk duniya ba wani littafi da ya faɗa sai aka samu wani bawan Allah ba malami bane ma shi dan kasuwa ne kawai sai miƙe yace akwai asifati salati sai nace oh limamai sun ji kunya dai a zaria yo to liman ya miƙe yace duk duniya babu wani kuma ya miƙe dan kasuwa ya je ya gama tuso kudin shi ya zuba aljihu yace akwai kuma ya faɗi littafi to kuma sai yace to bayan nan fa to shine sai na miƙe tab wajen ku suna gani sai na miƙe sai na tako na zo na tsaya sai na ce akwai a cikin littafin gharibul hadith na Abu Ishaq al-Harbi al-Majrin Imam Ahmad ne yau shekara shi 1200 da mutuwa akwai a cikin littafin an-nihayatu fi gharibul hadith sa al-Imam Majduddin Ibn al-Asir yau shekara shi 1500 da mutuwa to kuma shikenan ah mu ba ma san rikici mu ba ma san rikici yau to me ya jawo rikici dama kai ka jawo rikici jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kar ka sake ka to gado rikicin da ba za ka iya tarkashi ba jama'a ba kano sai ce ka dauko da alaba ga mu to saboda haka jama'ar musulmi kun ji matsalan nan yanzu wannan hadisin gashi dai annabi ya ce azumin ashura yana kankara shekara guda na zunubi ko amma yan bid'a sai basu gamsu ba hatta atalu hasse da suka tsawaita ƙarya wa a'radu suka kauda kai daga abin da annabi ya karantar watanawwaqu sa'annan suka zake fil kadhibi a wajen ƙarya fa min al ahadith allati wada'u na daga cikin hadisan da suka kirkiro sai yace anba'ana abul fadli baban fadli ya karantar da mu irin waɗannan hadisan a ƙasa mai ta'liq yace a cikin wata nuskha wadda ya mata ishara da ba da fa haddathana ne ina fadin wannan ne saboda mai yiwa kana jina a kaset zaka je ka dauki wannan littafin wata nuskha wa a wata nuskhar yace anba'ana a wata nuskhar yace haddathana wannan a wurin urful mutaakhirina yake da bambanci amma a wurin urful qudama min al muhaddisin kamar shi ibn al jawzi da makamantan shi duk daya ne to kaga yanzu sai ka je ka yi musalawul hadith yanzu ana magana ne da wani yare wasu technicalities waɗanda matikar ba ka je ka koya ba you will never understand what we are saying ba za ka taɓa fahimta ba me bambancin anba'ana da haddathana da akhbarana da an duk waɗannan kalmomi ne da malaman hadisi kowa ya je koya jama'a ibnu hazmin sai da ya kai shekaru wajen 40 da wani abu ya fara koyon musalawul hadisi sai da waye gari ya gagari malaman zamanin shi saboda karkace ai ka makara ko kuma kai liman ne yo to kai ba kai ne ma kake da lokaci ba kana zauna baka komai ka zo ka je ka ware mako guda ka zauna ana biya maka ana amma matsalar sai ya ce to duk ilimin ai kuma wurin yara ne ai sakaci kuka yi shekaru 10 da suka wuce 13 muka kafa makaranta a ungomu muna karantarwa me muka sa muna karantawa muna karantar da qira'a muna karantar da tafsiri muna karantar da hadisi muna karantar da fiqh tajwidi sublughul maram riyadus salihina sirisala da abubuwa muka tara muna karantarwa matasa suka zo suka shiga yau shekara 13 1990 manyan malaman garin nan aka samu Alhaji Abdu ya rinka bin su ya nemi su nasiha wallahi ku zo ana nan ana karantar da yara a gonmu ku zo ku shiga in yaran nan suka yi karatu ba ku yi ba akwai fitina a garin nan ku zo ku shiga sai suka muguwa fasara suka ce yanzu Alhaji Abdu ya ce ma duk wanda bai je karatu wurin Albani ba ma gaba ɗaya karatun shi ma bai cika ba sai suka yi wa abun wannan muguwar fasarar shikenan muka ci gaba da karantar da yaran nan a karanta wannan a sauke 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 wannan wanda ya mukabalanci wancan limamin da nake fadi a dazuken kasar wannan ajin ne ana nan sai ga wani shugaban kungiya guda ya miƙe shi ma a masallaci sai kawai ya ƙaryata ba inda aka ce akwai wani hadisin sallah da takalmi sai wani dan kasuwa mai sai da zinari kawai sai ya same shi yace akramakallahu amma ai akwai mu mun karanta sai yace ƙarya suke muku sai yace a'a gashi ablughul maram da sifatu salati sai yace rabu da su yahudawa ne kaga maganar da alhaji ya faɗi a can ita ce take faruwa to shine abin da yasa yanzu kai da kake jin mu daga nesa sai ka ce wai me yasa zariya ake da wannan amma malaman ne su zo su koya suka ki su tafi su koya inda suka yadda suka ki yara suka je suka yi ta koya dan haka yanzu da kai magana ai wani ya miƙe masallaci na bizire magana ai jilsatul israha ai albani ma yace kaza jilsatul a cikin tamamul minna nan da na wani yaro sai ya miƙo tamamul minna yace gashi a budo mini malami ya fara zufa ana akramakallahu ko a bari sai magariba sai gobe ka ai ce ina in ban fada musu ba yau ai watan jin kunya ta ya tsaya hakan kuma akai bai fada ba watan jin kunya ta shi ya tsaya ina zaune ina gida na dauko radul azan zan fito tafsiri dattijo yazo daga can gelle su yace matsala ce ta fara angonmu wani malami ne yaje yana magana yara suka miƙe suka ce ƙarya yake yi in kuma da gaske ne a zauna ai muqabala haka zauna akai muqabala sun kure shi ga kaset yayi roƙon arziki don Allah a taimake shi ka yada wannan kaset yara sun ce sai sun yada wannan kaset amma sai in an zo wurina an ce an yafe maganar nan sai a shafe ta. Nace to aje a shafe kasa shikenan. Tunda dai an yi maganin shi kafallahu almu'minina alqitala. Shi yasa ku rufa kanku asiri. Allah ya kiyaye. To yake suka zake a wajen ƙarya suka kawo irin waɗannan hadisai, ga irin hadisan yace anba'ana abul fadli Muhammad ibn Nasir min lafzihi wa kitabihi marrataini. Yace baban Fadlu ya karantar da mu hadisi daga lafazin bakin shi daga kuma cikin littafin shi har so biyu. Qala akhbarana Ahmad ibn al-Husayn ibn Quraysh qala akhbarana Abu Talib Muhammad ibn Ali ibn al-Fath al-Ushari wa qara'atu ala Abi al-Qasim al-Hariri ala Abi Qasim ala Abi al-Qasim al-Hariri. Shi wannan ainihin wato Muhammad dan Ali dan al-Fath al-Ushari yace qara'atu ala Abi al-Qasim na karanta wa dan Qasim yayi mun fassara. Abinda suke nufi al-qira'atu ala al-shaykh shine sai ka je kana jan baki mallan yana fassara, don ka je ba za ka ce haddathana ba, sai ka ce qara'atu alayhi. Idan wani dalibi ne yake jan baki mallan na fassara, kai kana zaune da haka kake daukan karatin, in ka je sai ka ce qira'a alayhi wa ana asma'u. Idan mallan ke jan baki ya fassara da kanshi, in ka je sai ka ce haddathana. To ka'idar kenan, ka je ka karanta littafai na ilimi na mustalah al-hadith. Sai yake cewa wa qara'atu ala Abi al-Qasim al-Hariri an Abi Talib al-Ishari qala haddathana Abu Bakr Ahmad ibn Mansur an-Nawshari qala haddathana Abu Bakr an-Nawshari qala haddathana Abu Bakr Ahmad ibn Sulayman an-Najjad Salman an-Najjad qala haddathana Ibrahim al-Harbi kunga Ibrahim al-Harbi yazo cikin isnad mai littafin gharib al-hadith قال حدثنا شريح بن النعمان قال حدثنا ابن أبي زناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا وأبو هريرة نيرويت وأن الحديث يأتي منظر الله يأتي إن الله عز وجل افترض على بني إسرائيل صوم يوم في السنة يوم عاشوراء. الله مدعوك كنسلكي مي جرما مي إزا دبوايا ya farlanta bani Isra'ila azumin wani yini guda a shekara, shine azumin Ashura. Wa huwa al-yawmul 'ashir min al-Muharram, shine yini na 10 na al-Muharram, watan da suke kira watan me, watan shara. Duk watannin nan suna da Hausa, suna da suna a wurin Hausawa. In dai ka zauna da tsofaffin Hausawa duk zaka san sunan su, za a ce watan bawan Allah, watan bawan sallah, watan bawan sallah. Sannan a ce watan abin nan cika ciki, watan maulidi, sannan a ce ainihin watan azumin tsofaffi. Duka ga sunan watan sallar tsofaffi, duk Bahaushe sai da ya musu suna. Watan shan ruwa duka gashi nan dai komai akwai shi a wurin Bahaushe. To shine watan ainihin wato al-Muharram, watan shara kenan. Fasumuhu, aka ce sai Annabi ya ce ku azimce shi. Wa wasi'u ala ahlikum fihi, ku yalwata wa iyalanku a wannan yini. Fa innahu man wassa'a ala ahlihi min malihi yawma ashura'a, domin duk wanda ya yalwata wa iyalan shi daga cikin dukiyar shi a yinin ashura, wassa'a Allahu alayhi sa'ira sanatihi, Allah zai yalwata mai a sauran shekarar shi. To ka san fatin da wannan ƙarya ne, ba za mu tsaya muna sharhi ba, domin malaman hadisi sun ce duk hadisin da ka tsaya kana sharhi, to wannan sharhi ma far'u tafsihi, bangare ne na kana inganta shi kenan. In dai aka gane mai hadisin ke cewa sai a wuce kawai, daga ƙarshe sai a buga mishi bom ya tashi. Sai ke cewa fasumuhu, don haka ku ainihin azumce shi. Fa innahu al-yawmul ladhi taba Allahu fihi ala Adama, domin wannan rana ta Ashura ita ce ranar da Allah ya karbi tuban Annabi Adam. Wa huwa al-yawmul ladhi rafa Allahu fihi Idris makanan aliyya, ita ce ranar da Allah ya daga Annabi Idris zuwa madaukakin guri, kamar da ya zo a Qur'ani kenan ko, wa rafa'nahu makanan aliya. To kaji to wannan rana ce. Wa huwa al-yawmul ladhi najjaa ko fihi Ibrahimu minan nari, wannan rana ce Annabi Ibrahim ya kubuta daga wuta. Wa huwa al-yawmul ladhi ukhrija fihi ko ukhrija fihi Nuhan min as-safina, wannan rana ce ainihin wato Annabi Nuhu ya fita daga ainihin jirgin shi bayan da aka gama wannan halaka mutanen shi. Wa huwa al-yawmul ladhi anzala Allahu fihi at-taura ala Musa, wannan rana ce Allah ya sauko da Annabi Musa at-taura. Wa fihi fadallahu Isma'ila min adh-dhabhi, a wannan rana Allah ya kwaci annabi Isma'ila daga yanka shi da za a yi ba da rago wa huwa al-yawmu alladhi akhraja Allah Yusuf min as-sijn a wannan rana ce Allah ya fitar da annabi Yusuf daga kurkuku wa huwa al-yawmu alladhi radda Allah ala Yaquba basrahu a wannan rana ce Allah ya dawo da annabi Yaquba idan shi san da ya makance saboda takeici wa huwa al-yawmu alladhi kashafa Allah fihi an ayyub al-bala'a a wannan rana Allah ya yi wa annabi ayyuba bala'i sanda aljani ya kakkama kafar shi wa huwa al-yawmu alladhi akhraja Allah fihi Nusa min batn al-hut a wannan rana ce Allah ya fitar da annabi Yusuf daga cikin kifi Yunusa wa huwa al-yawmu alladhi falaqa Allah fihi al-bahra li bani Isra'ila a wannan rana ce Allah ya tsaga ainihin teku ga bani Isra'ila wa huwa al-yawmu alladhi ghafara Allah li Muhammadin dhanbahu ma taqaddama minhu wa ma ta'akhkhara a wannan rana ce Allah ya tarkata zunuban annabi na gaba da na baya duk baki daya ka gafarta mai wa fi hadha al-yawmi abara Musa al-bahra a wannan rana ce annabi Musa ya ketare teku to kun ga wannan ya tabbata a cikin hadisin da muka karanta yayi daidai da ranar a daidai kaga wannan gabar kenan dama haka suke sai su ɗigo abubuwan ƙarya wato ɗan bid'an suna da salo ne yanzu wannan in ka ji ana karanta jahilai yo to ya jahili zai iya gane wannan ƙarya ne to duk shi yake biyawa a hudubobin juma'a sai ce wa fi hadha al-yawm anzala Allah ta'ala at-tauba ala qaumi nuh yunus a wannan rana ce Allah ya saukar da tuba ga ainihin mutanen annabi yunus fa man sama hadha al-yawm wanda ji azinci wannan yini kanat lahu kaffaratu 40 sana za a kankare mai zunubai na ainihin wato shekaru 40 kun ga hadisi ingantacce shekara daya yace amma wannan mai roman kare sai yace a shekaru 40 wa awwal yawmin khalaqa Allah min ad-dunya yawma ashura ranar farko da Allah ya fara halitta ita ce ranar ashura wa awwalu matarin nazala min as-sama'i yawma ashura ruwan sama na farko da aka fara a duniya shine ranar ashura wa awwalu rahmatin nazalat yawma ashura rahmar farko ma a ranar ashura ta sauka faman sama yawma ashura ka gani in akai akai sai a tsaya a fadi falala sai a wuce don haka wanda dai ya azinci ashura fa jama'a fa ka annama sama dahara kullahu kamar ya share shekara guda ne ko kuma kamar ya share zamani guda ne yana azumi wa huwa sawmul anbiya'i azumin annabawa ne baki daya wa man ahya laylata ashura wanda ya raya ainihin daren ashura da salloli da ibada fa ka annama abada Allah ta'ala misla ibadati ahli samawati saba kamar ya bautawa Allah ne kwatankwacin ibadar da mala'ikun da ke sammai suke yi sammai bakwai wa man salla arba'a raka'atin wanda ya raka'a hudu a daren ashura yaqra'u fi kulli raka'atin alhamdu marra a kowace raka'a ya karanta alhamdu wato fatiha so daya wa 50 marratan qul huwallahu ahad yayi qul huwallahu ahad so 51 a kowace raka'a daga cikin hudun 50 marratan yaqul huwallahu so ainihin 50 ko sai ce ghafarallahu lahu 50 aman Allah zai gafarta mai zunuban shekaru 50 madin wadanda suka wuce wa 50 aman mustaqbalan shekaru 50 kuma kafin su zo 100 kenan kaga wannan an gama rufe fa'il din shi kenan wa buniya lahu fil mala'il a'la alfa minbarin min nurin sannan za a je cikin manya-manyan halittu cikin annabawa da mala'iku za a gina mishi minbari 1000 in ya taka duk sai ya shallake su kenan baki daya tunda cikin mala'il a'la shi minbarin shi ku duba minbarin da za a yi mai 1000 wani kan wani wani kan wani wani kan wani wani kan wani duka mala'ul a'la suna kafa shi kuma yana can tsere ruwa wa man min nurin na haske minbarin haske wa man faqa sharbatan min ma'in wanda ya shayar da wani wato makwarwa guda ta ruwa faka annama lam ya'si Allah tarfata aini to dukkan tubarar da ya a duniya kaman ma bai taba sabawa Allah ba koda da kibta a ido in dai ranar ashura ka shayar da wani makwarwa daya to dukkan tubararka da kai kaman ma tunda akai duniya kai baka taba zunubi daidai da kibta a ido ba wa man ashba ahla baitin masakin yawma ashura wanda dai ya ciyar da mutanen wani gida waɗanda suke talakawa ne ya ciyar da su ranar ashura marra ala sirati kal barqi al khatifi sai ya ketare sirati kamar walqiya wul haka kamar walqiya mai gudu wa man tasaddaqa bi sadaqatin yawma ashura wanda ya bayar da sadaka ranar ashura faka'annama lam yarudda sa'ilan qattu, to kamar tunda yake bai taba kora almajiri ba, tunda yake kamar bai taba hana almajiri ba. Almajiri yakan zo wata ranka ce alaba da hakuri ko, to in dai har kai sadaka kwaya daya a ranar Ashura, to kamar ladan da baka samu kamar yadda yake tunda kake da almajirin da yazo sai ka bashi. Wa man irtafala yawma ashura, wanda diye azumin ranar Ashura lam ko, wa man irtafala yawma ashura lam yamrid maradan illa marad al-maut, wanda diye azumin ainin yayin wanka ranar Ashura ba zai taba rashin lafiya ba sai dai rashin lafiya ajali ta mutuwa. Wa man irtafala yawma ashura, wanda diye sanya tozali ranar Ashura lam tarmud ainuhu tilka sana kullaha, wannan shekarar dai hakiya ba za ta kama idan shi ba. Waman amarra yadahu ala ra'si yatimin, wanda di ya samu ainihin kan maraya ya shafa kanshi a ranar Ashura, faka annama barra yatama waladi adama kullihim, kamar ya ainihin kyautata wa marayun ƴaƴan annabi Adam ne baki daya, marayu tun daga farko har ƙarshe. Ranar Ashura dai ka samu kan maraya kwa daya ka shafa, to kamar duk marayun da suka zo cikin zuriya annabi Adam kamar ka kyautata musu ne. Yo waɗannan abubuwan sai kaga kamar su ne muke musu, ba waɗannan ayyukan alheri ce yadda miskine da sauransu muke musu ba, hadisin da aka danganta da annabi ne kawai, annabi bai faɗa ba. Jama'a mun fahimci wannan, dan haka sai yace wa man sama yawma ashura, wanda diya azumci ainihin yinin Ashura, kutibat lahu ibadatu sanatin ko siyama hawa kiyama ha, sai a rubuta mai kamar yayi azumin shekara guda kuma yayi ibadoji na daren wannan ainihin azumi na shekara guda. Wa man sama yawma ashura, wanda ya azumci yinin Ashura, utiya thawabu 10,000 malak, za a bashi ainihin ladan mala'ika 10,000 duk wanda ya azumin Ashura, mala'iku 10,000 in kai azumi za a baka duk ladan su gaba daya, duk ladan su su falaya asunan Allah ne ma amara. Wa man sama yawma ashura utiya thawabu 1,000 hajjin wa mu'tamirin, wanda diye azumin Ashura za a bashi ladan alhaji 1,000 da masu umara 1,000, dukku gama umaraku da hajjin mutun ya kwaya daya nan ya isa shikenan. Wa man sama yawma ashura utiya thawabu 1,000 shahidin, wanda diye azumin Ashura za a bashi ladan ainihin wanda ya mutu wa shahada 1,000. Wa man sama yawma ashura, wanda fa ya azumci Ashura jama'an musulmi, kutiba lahu ajru ahli sab'i samawati, za a rubuta mishi dilladan mala'iku da ke bauta Allah a sammai 7. Wa fihi khalaqa Allahu samawati, a wannan rana ce fa Allah ya halicci sammai duka, wal ardina da kasai duka, wal jibal da duwatsu, wal bihar da tekuna, wa khalaqa al arsha yawma ashura, a wannan rana Allah ya halicci Ashura, ya halicci ainihin wato abin nan al-arshi, gadan al-arshi, gadan sarauta Allah. Wa rafa'a Isa yawma Ashura, Allah ya daga annabi Isa zuwa gare shi a ranar Ashura. Wa khalaqa al-qalama yawma Ashura, nun wal qalami wa ma yasuruna din nan, wannan al-qalamin da Allah ya fara halitta yake rubuta komai din nan, to wannan ainihin al-qalamin a ranar Ashura aka yi shi. Wa khalaqa al-lawha yawma Ashura, lawhul mahfuz ma a ranar Ashura Allah ya yi shi, wancan katon allo da Allah ya rubuta komai a ciki. Wa utiya Sulaimanul mulka yawma Ashura, ranar Ashura aka baiwa annabi Sulaiman mulki. Wa yawmal qiyamati, wa yawmul qiyamati yawma Ashura, ita kanta kiyama ma ranar Ashura fa duk za a yi, duk a huta da dogon lissafi kawai. Dan haka aka ce Ashura ta zo sai ka sha damara, in ta zo da wucewa kaga shikenan an fada. Wa man adama ridan yawma ashura, wanda diye je gaida mara lafiya a ranar Ashura, faka annama ada marda waladi adama kullahum, kamar ya je ya gaida ƴaƴan Adamu ne baki ɗaya da ba su da lafiya baki ɗayansu. To jama'ar musulmi, kun ji ainihin wannan hadisi. Kafin mu karanta abin da mai littafin nan ya faɗi, ga ta'aliki da shi malamin da ya ta'alikin littafin nan, wani babban malami ne mai suna Dr. Nuruddin Ibn Shukra Ibn Ali Ibn Buya, shi ne ya ta haƙiƙi da ta'alikin wannan littafi. Ga shi a nan ƙasa, ƙasan littafin za mu karanta wannan ta'alikin nashi. Shi ne a to ya za a yi, ai larura ce ke tashi mutane.
na'am
eh a abubuwan da suke kawo wasu abubuwan suna tsuntsuncin su ne dai ba dama ai haka ake in aka zo tattaro kan jahilai dama za a dauko matsala ne wanda yake ba wanda yake musu sai a tattaro to sai kuma a shigar da bomb din da ke shi yasa malaman hadisi suka je sai su watsa mai bomb gaba daya sai tashi don ya tashi sai su ce to wancan ko yana da asali dama shikenan so dan ba haka akai ba ba za a zauna lafiya ba yanzu turan american can ba duk aka kashe su ba ya ba gane mutanen kirki cikin su duka sai da wannan babban malami ya fadi a kasa yace akhrajahu ibn al-jawzi min tariqi shaykhihi kun da ji ibn al-jawzi ya fitar da wannan hadisi ta hanyar malamin shi da ya bada labari a can baya ko al-imamu abul fadl ko muhammad dan nasir yace wa qala as-suyuti fil lali الامام السيوطي يفدي a cikin littafin shi al-lali'ul masnu'a fil ahadith al-mawdu'a a cikin mujalladi na 2 shafi na 110 siyuti da kanshi yace mawdu'un wannan hadisi kaga shi akai ƙarya ne wa rijaluhu thiqat amma kuma mazajen da suka ruwaito hadisin amintattu ne to ta iya aka tambaya aka yi wannan shine idkhalul ahadith idkhalu al-ahadith adh-dha'ifa aw al-mawdu'a ala thiqat sai a dauko hadisi rubabbe sai a zo sai a dora sunan Imam Malik sai a ce Maliku ne ya ruwaito shi kai da ka zo malamin hadisi ka ce ƙarya ne an hada ka fada da Malikiya kenan sai su ce yanzu Maliku ne ya ƙarya ƙarya ce aka yi Maliku malamin hadisi ki gyara amma sai mutane su kasa ganiya shi yasa al-Imam Ad-Darqutni ya zauna ya kata littafi ya sa mishi gharaibu Malik hadisan da aka ce Maliku ya ruwaito su a halin ƙarya aka yi mishi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko don haka mutanen da ke isnadin mutanen kirki ne amma shi hadisin ƙarya ne wa zahiru anna ba'd al-muta'akhirin wada'ahu a zahiri wani daga cikin malaman ƙarshen zamani ne ya dauki wannan hadisi ya kirkire shi wa rakkabahu ala hadha al-isnad sai jona shi da wannan isnadi wa qala ibn arraq al-kinani ya fadi ka je ka samu littafin shi jama'a akwai littafai fa da malaman hadisi suka yi irin waɗannan waɗanda suke bayyana hadisai dha'ifai da hadisan ƙarya wannan littafin shi sunan shi tanzihu shari'ati al-marfu'a anil akhbari shani'ati al-mawdu'a tsarkake shari'ar annabi daga hadisan ƙarya masu muni waɗannan irin littafan kakkab ƴan uwan musulafiya sun tattara su akan CD ɗaya CD ɗaya na kwamfuta yana ɗauke da wajen littafi 1000 irin waɗannan sunan shi mawsu'atul ahadith adh-dha'ifa wal mawdu'a encyclopedia of fact reports hadisan ƙarya ne akai encyclopedia su akai mawsu'a akai musu matattara Ali Hassan ne suka zauna suka tattara waɗannan littafan a wuri daya littafin ya zama mujalladi 17 sai aka dauki ainihin littafin gaba ɗaya sai aka dora shi kan CD daya duk waɗannan hadisai da waɗannan littafai na su Albani na silsilar dha'ifa dinna da waɗannan tanzihu shari'a da waɗancan alfawaidul majmu'a da duk suna nan a ciki akan CD kwaya daya mawsu'atul ahadith adh-dha'ifa wal mawdu'a yasa aiki ne fa jama'a adage ka zuciya ka ta mutu Ibn Arraq ya fadi yace qala adh-dhahabi al-imam adh-dhahabi yace udkhila ala abi talib al-ishari an shigar da wannan hadisi ne ga al-Imam Abu Talib al-Ishari fa haddatha bi salamati batin sai ya bada wannan hadisi kai tsaye yana ganin ainihin wato cikin wannan hadisi lafiyayye ne sai zahabi ya marmaza yace fa qabbaha Allahu man wada'ahu Allah ya muna na fuskar wanda ya kirkiri wannan hadisi wal atbu fihi inma huwa ala muhaddisi Baghdad abun zargi game da wannan hadisi shine malaman kasar Bagadaza kai fatara kul ishari yarwi hadhihi al-abatil dan me suka kyale wannan malami al-ishari yana ruwaito waɗannan hadisan ƙarya ba su ƙaryata shi ba ka'ida kenan jama'a idan aka fada hadisi dha'ifi ko mawdu'i a gari ya kamata malamin hadisin garin ya tashi ya bayyana idan bai bayyana ba sai malaman hadisi dake wasu garuruka sai su ce laifin shi ne dan haka al-imamu Shu'ba ibn al-Hajjaji a lokacin da ake kaga hadisan ƙarya a je masallatan juma'a ana wa'azi da su ba yadda zai iya ba shine liman ba shine dan committee ba shi ko malamin hadisi ne bai register da kungiyar kowa ba dan haka bai isa ya fada a ji ba sai je kofar gidan shi sai ya samu bakin gawayi sai ya rubuta cewa waɗannan hadisai ƙarya ne jama'an musulmi sun dawo sallar juma'a duk hadisan da aka biya musu aka karbe sadakar su sai zo kofar gidan shi uba sai su ga kawai ya ce ƙarya ne
misali wata ran mai wa'azin juma'a ya kawo irin wannan hadisi a masallacin su shu'uba yace wai ranar alkiyama Allah zai jawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su zauna akan gadan al'arshi na Allah su yi hukunci tare da shu'uba ya zo kofar gidan shi sai yace subhana man la sharika lahu wa laysa lahu jalisun 'ala al'arshi sarki ya tabbata ga Allah da bai da abokin tarayya balle ya samu abokin zama a gadan sarauta ai malamin da ya wannan hadisi ranan ma'ana ya tattaro sadaka yanzu an saka hadisin shi bomb kenan sai da masallaci ya tattaro ɗan iska yace su zo gidan shi uba su ta jifa suna ashar suka gama jefa-jefan su shi uba ya fito yace yara su tattara su share kawai haka ake cikin malami dubu da wahala ka iya fitar da ɗaya malamin hadisi kamar ɗan boko ne yo ai wannan misalin ma kowa zai fahimce shi a Najeriya ta arewa yanzu ka tara yaran mu guda 30 da suka gama secondary school kowanne ka ce ya zo a samu mai admission ya je karanta pharmacy ko ya je karanta engineering ko ya je karanta medicine ko ya je karanta geology sai ya ce shi management yake so me yasa ba zai iya ba ba shi da qualification me yasa saboda a secondary ba zai iya physics ba ba zai iya chemistry ba ba zai iya biology ba youtube ba ka iya waɗannan ba ta ya za ka iya zama likita to amma me yasa ba zai iya ba bai ga damar yayi bane wai da wuya ran nan wani ya ce yana neman admission me kake neman admission yace duk wani course mai sauki shi yau da akwai course din da ake degree akan yankan farce ma wai da sai a neman mishi nace to a dai a biyu babu don mu ba malalata bane amma shi da duk wani course mai sauki to da irin wannan ne to yaushe za mu samu irin mutane ƙwararru waɗanda za su iya yakin zamani su iya tinkara America kenan muka lalace haka yau to shi yasa kuma a cikin musulunci dalibai da kuke haya islamic da jama'atu da ina da daliban zaure sai kun je kun daure kun iya mustalahul hadis to ilimi ne mai wahala sai mutum ya ce ya zauna ya ji abin kanshi na daurewa akwai wahala sa'ad da kake gani malamin hadisi yake hukuncen nan ka dauka yana kwance ne kawai yana shan shayi yana saba cinya kaza yana ci ana cewa ya hadisi kaza yana cewa daifin yana fari yana jawo mirinda wallahi aiki ne ja saboda haka dukkan mutumin da yake son yayi magana a wannan harkar fa sai ya zama baka da son jiki ba lalaci zagewa zaka kai karatu kai bincike kuma kwakwalwarka ta rinka aiki shi yasa duk hayaniya da rudani ba zaka iya shiga ba amma sai kuga mutum ya wuni yana harkokin shi sannan kuma sai a zo ana magana akan ilimi kuma yace zai sa baki sannan an ce kai tukuna ka koyi ilimin hadisi zai ce a'a yo baka koyi ilimin hadisi ba fa ko matsala ce ta taso malaman ku da matsala za ta taso ku ce musu su je su yi bincike ina za su je su yi binciken yaya ake binciken me za su je su binciko da me ake binciken ba su sani ba domin a cikin ilimin hadisi ne in aka zo za a koya maka hatta yadda ake karanta hadisan hatta yadda ake wasale hatta yadda ake fadin sunayensu sai a ce maka a ƙarƙashin matsala kaza da aka koyar da kai yau ga littafi kaza ka je kai nazari dan haka kafin ka zama malami ka tare da littafai jim kana gama zama malami kana da littafanka dankare sai zama baka da matsala don haka gashi dai ku duba wannan magana gashi yake cewa Allah ya muna na waɗanda suka ainihin wannan hadisi yace amma malaman Bagadaza ya kamata a zarga me yasa saboda Bagadaza cibiyar malaman hadisi ce shi kanshi mai littafin nan dan Bagadaza ne yayi domin malaman Bagadaza a zamanin su suna ji da kansu fiye da kowa a duniya duk wani malamin ya shigo kasar sai sun yi mishi dariya Imam al-Bukhari da ya shigo gashi nan saurayi dan karami gashi ba Balarabe ba sai suka ji ana ce mishi Amirul Mu'minin fil hadis suka rinka tuntura dariya suka ce wannan ne Amirul Mu'minin sarkin mu'mini a hadisi amma kuma dai ba ku da kan gado sai suka ce to kai Amirul Mu'minin muna da zama da kai muna so ne ga wasu hadisai da muke so kai mana bayani suka je suka samu hadisai 100 suka kasafta su kashi 10 suka danka kowane malami suka ci kurkuda hadisan suka zo sai wannan ya zauna yace haddafana sai likita isnadin ya kawo isnadin wani hadisi ya aza wani suka ci kurkuda hadisan nan duk wanda ya gama kawo nashi guda 10 sai Bukhari yace ban sani ba sai su tuntsire da dariya sai da suka gama lissafo guda 100 nan kakkaf sai yace ai ina cewa ban sani bane ban san su haka ba sai suka ce to ya ka san su sai zauna sai yace kai da ka kawo wancan hadisin na Aisha to ba Aisha ce ta ruwaito ba ga isnadin shi can wancan ya kawo dazu daga Ibn Umar shine kaza ya zauna ya shirya musu hadisan nan tas sai suka ce to yanzu kan mun yadda Amirul Mu'minin ne kake. To malaman Bagadaza kenan. Yushe yasa sai malam yake cewa laifin yana kan malaman Bagadaza. Yasa malaman aka tashi aka faɗi hadisin ƙarya a garin ku tashi ku ƙaryata. Kuma masallacin ku ne kai dan committee ne ko kai wane ne sai kace wannan hadisi akramakallahu bai tabbata ba. Akramakallahu ya daure ku a makarantar. Gashi yace al-mizan a karanta littafin Mizanul Itidal fi Naqdir Rijal a cikin mujalladi na 3 shafi na 656 lambar tarjuma lambar tarihin malami na 7989 fi tarjumati Muhammad ibn Ali ibn al-Fatah Abu Talib ibn al-Ishari qala ibn Arrakin ga abinda ibn Arrakin al-Kinani yace wa fi sanadihi Abu Bakr an-Najjar a cikin isnadin hadisin nan kamar yadda kuka ji akwai wani mai suna Abubakar An-Najjar wa qad umiya bi akhira a ƙarshen rayuwar shi ya makance wajawaza al-khatib an yakuna udkhila alayhi shay'un sai khatib al-Baghdadi yake gani mai yiwa ma wannan makahon aka ci kurkudo aka kawo hadisin tunda an gabe gani fa yahtamilu an yakuna hadha mimma udkhila alayhi to ta iya yiwa wannan hadisin na daga cikin hadisan da aka kawo mishi domin dalibai suna da irin wannan ko su yi don gwada ka ko kuma su kawo maka malami ne misali sai a ga mashirmanci ne sai kawai sai dalibai sai su zo su yi mishi talqini sai a zo sai a jeho wani hadisi sai karba sai karanta sai ya wuce a halin hadisin matacce ne dalibai sukan yi wa malami haka don su gwada iyawar shi da zarar sun ga ya karba ya wuce in suka je za su rubuta tarihin shi sai su ce kana yulaqqanu fayatalaqqan ana watso mai magana kawai ya karba shi kuma ya fada bai bincika ta ba sai a ce fatara kuhu don haka sai malamai suka yi watsi da shi don haka akwai wani babban malami mai suna al-Imam Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn malamin Bukhari ne wannan malami wato ta yan zamani ya za a ce ne wannan malami shi kanshi rukuni ne na ilimi amma saboda yadda ya Ibn Ma'in yake da kokari in malam ya zauna akan kujerar shi sai ya dauko shi sai su jera Yahya ibn Ma'in kuma kullun so yake gano ina ne baka iya ba rannan kawai suna zauna ana cikin karantar da almajirai sai ya jeho wa malam wani hadisi sai malamin ya ki karbe sai sake jeho wannan hadisin matacce ne sai malamin ya banza da shi sai sake jeho wa malamin dama suna zauna kan teburi ɗaya sai malamin ya sa kafar shi haka sai han kado shi kasa yace ubanka yayi kadan ya kama ni ba wai kai ba shine yazo ya sumbance shi ya tuba ya ce akramakallahu aini da na san kai kusa ne jarabawa shi yake wai ya ga yaya wannan malamin sai aka ce innaka innan nasa yaz'umuna annaka at'ati dawa albalazir akwai wani magani da suke ce mishi balazir in kana shan shi zaka zan kana da hadda sai suka ce malam ana tsaye gumi ne an ce kana shan maganin hadda ne yace wallahi ba wani maganin hadda yace nazari ne da kuma himma kawai kai ma ka ba wani ka bata lokacin ka kana shan maganin hadda duk wani magani da zaka sha da zai canza maka dabi'a sai ya haifa maka the side effects sooner or later ko nan kusa ko can gaba ka bar dabi'ar ka a yadda take ka je ka daki karatu kai karatu da ka ji bacci kai kwanciyar ka kar ka sha kwaya kana cikin karatu ka ji bacci sai ka rufe shi yasa sai annabi ya ce ku rinka yin bacci da rana ku rinka dan hutawa da rana saboda me saboda da daddare ku samu sukunin ibada jama'a mun gane aikin nan da kyau ran nan mun kawo tarihin nawa aka ce sai da shekara nawa sai da shekara 2 yace bai kwanta ya miƙe kansa akan shimfiɗa ba aka ce akramakallahu ya kake bacci yace yana cikin karatu ko rubutu in yaji bacci yana zaune sai jingina goshin shi haka a jikin gwiwar shi in ya dan yi nan in mintuna kawai sai tashi wa tsake ya ci gaba yo aiki ake yi jama'a amma kawai sai san girma kawai ka zauna sai ka kunna wannan tashar talbijin ka kunna wannan tashar talbijin ga ƴan mata ka tara da tsaitsayin nunuwa ga motoci kawai kai sai ka ci dadi kawai ka buge wannan fufukan ka zaka yage cinya abin ba abin da zaka yi ba zaka yi bincike ba kuma an zo magana committee malamai sai ku ga mutane suna ƙarya saboda su ne manya ga rawani an yo ga tarbi ga kandiri ga katuwar mota su go mutane wannan fakafakan suke gani suke sheda wai malanta wannan fakafakan suke gani suke sheda malanta wanda malaman salaf ba abin da ya damu malamin salaf yanzu al-Imam al-Hariri in kana karanta tarihin shi bai dauki kanshi a bakin komai ba yo to waye kai ba ka bari ka hade sirati mana sannan ka ga matsayinka amma nan kana bayan siradi baka san ila jahannamin ko ila jannatin ba, kana fakafaka. Ku tashi ku yi karatu malamai, ku yi nazari, ku yi bincike, ku yi musulmi aiki, ku yi musulunci ainihin hidima. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Allah madaukakin sarki ya shirye da mu. To shine sai ainihin yake cewa Ibn Arrakin yace wa fi aha ko wa qala az-Zahabi fi at-tartib, al-Imam az-Zahabi ya fadi a cikin at-tartib a cikin shafi na 147 yace fa qabbah Allahu man wada'ahu, Allah ya munana wanda ya kaga wannan hadisin ƙarya, ma abhalahu, wani irin shashasha ne shi. Yo duk wannan hadisin ai wanda ya tsara shi babu shakka akwai karan kwakwalwa, akwai motsuwa a cikin kwakwalwar shi. Saboda me a cikin hadisin an ka abubuwa masu karo da juna waɗanda zamu bar malam Ibn al-Jawzi za ku je ishara akan su. Yace wa aqarrahu ash-Shawkani fil fawaid, al-Allamatu ash-Shawkani a cikin littafin shi al-Fawaidul Mawdu'a, al-Fawaidu al-Majmu'a sunan nashi littafin al-Fawaidul Majmu'a fil ahadith al-Mawdu'a, wancan da muka karanta shekaran jiya al-Fawaidul Mawdu'a fil ahadith al-Mawdu'a. To daga shafi na 96 zuwa 97 lamba hadisi na 35 Shawkani yace fal hadith mawdu'un, hadisin dai wannan ƙarya ne. To sai mu koma saman da yace qala al-musannifu a cikin wannan shafin dai, qala al-musannifu mawallafin wannan littafi Ibn al-Jawzi yace hadha hadithun la yashukku aqilun fi wad'ihi, wannan hadisi ne wanda duk mai hankali baya shakka akan cewa ƙarya ne. ولقد ابدع من وضعه, domin wanda ya kekiri wannan hadisi hakika ya kai matuka wajen tsara ƙarya, ma'ana wannan koje ne. Ka san ƙarya an ce ƙarya a ƙasa Hausa sai a ce wannan koje ne, to ma'ana duk maganar da zai faɗi wannan ƙarya ce. To wannan mutum ya kai matuka wajen tsara ƙarya. Wa kashafal qina'a, kuma wannan ya yaye duk wani labule dake tsakanin shi da al'umma, ya nuna ba shi da kunya. Wa lam yastahi, bai jin kunya ko kadan. Wa ata fihi bil mustahil, yazo da abubuwan da ƙarya ne ba za su yi ba, ba zai taba yiwa ba waɗannan abubuwan da yazo da su a cikin hadisi. Wa huwa qauluhu, na daga cikin maganar da yake ƙarya ce ba yadda za a yi a ce haka ma, da yace wa awwal yawmin khalaqa Allah, ranar farko da Allah ya fara halittawa yawma ashura, ita ce ranar ashura. Wa hadha taghfilun min wadihi, wannan ai gafala ce daga wanda ya kirkiri wannan hadisi. لانه انما يسمى عاشوراء اذا سبقه 9, domin ana cewa ashura ashura ne ai idan kwanaki 9 ya gabata ko, to an ce kuma ita ce ta farko, ita ce ranar farko da aka fara halitta, kuma ita ce ashura, ita ce ta 10, kaga gafala din kenan. wa qala fihi, yace kuma khalaqa Allahu as-samawati wal arda wal jibala yawma ashura, kuma wai a wannan rana ashura Allah ya halicci sammai da ƙasa da duwatsu. Sai ce wa fil hadisi sahihi, a cikin hadisi sahihi abinda annabi ya ce inna Allah ta'ala khalaqa turbata yawm as-sabti, rana asabar Allah ya halicci ƙasa. Wa khalaqa al-jibala yawm al-ahadi, rana al-ahadi kuma Allah ya halicci duwatsu. Haka hadisi yazo sahihi a cikin sahihu Muslim lambar hadisi na 27 da musnad al-Imam Ahmad mujalladi na 2 shafi na 327. Kun ji abin da ya tabbata, amma a cikin wancan hadisin fa sai aka ce ranar ashura, aka raba abubuwan biyu. Sai ya ce wa fihi min at-tahrifi fi maqadir as-sawab alladhi la yaliqu bi mahasin ash-shari'a, a cikin wannan ainihin hadisi akwai cancanzawa da aka yi ga gwargwadon yadda lada na ainihin azumin yake, wanda yake irin wannan yadda aka cancanza a ce kaza kuma aka a canza, yace wannan bai cancanci yadda shari'ar musulunci take da kyautatawa ba. Wa kaifa yahsunu an yasuma ar-rajulu yawman, jama'an musulmi ta ya za a ce wai daidai ne musulmi ya azumi daya, fa yu'ta thawabu ko man hajja wa atamara, a ce za a bashi ladan duk waɗanda suka yi hajji suka yi umara. Wa qutila shahidan, a bashi ladan waɗanda suka yi mutuwar shahada. Wa hadha mukhalifun li usuli shar'i, wannan ya saba ma ainihin asali na shari'ar musulunci. Walau na kashnahu ala shay'in ba'da shay'in la tala, wannan hadisi in muka ce za mu rinka tattauna shi gaba gaba kadan kadan, yace abin zai yi tsawo. Wa ma azunnuhu illa dussun fi ahadithis siqat, yace ni abin da nake zato wannan hadisi ba komai bane, sai dai hadisin ƙarya ne aka kawo shi, amma sai aka cusa shi a cikin hadisan mutanen kirki. Wa kana ma allazi rawahu naw'u taghfil, sai ya zama shi kuma mutumin kirkin da aka cuso mai hadisin, shi da ya karbe shi yaje ya yada shi a duniya shi kuma akwai nashi nau'in na gafala. Wala ahsibu zalika illa fil mutaakhirina, ba na tsammanin irin wannan gafalar sai a malaman ƙarshen zamani. Wa in kana Yahya ibn Ma'in qala fi ibn Abi Zinad, shi yanzu Imam Ibn Jawzi yana zargin Ibn Abi Zinad ne, yace ko da yake Yahya dan Ma'inu da yazo magana akan Ibn Abi Zinad yace laysa bi shay'in, ba a bakin komai yake ba, la yuhtaju bi hadisihi, ba a hujja da hadisin shi, ko da yake Yahya dan Ma'inu ya faɗa haka, amma maganar gaskiya akan Ibn Abi Zinad ba haka bane. Shi yanzu Ibn Jawzi yana zargin Ibn Abi Zinad shine mutumin kirkin da aka kawo wannan hadisi shi kuma ya yada shi, sai ce to dama Yahya ibn Ma'in yace ba a bakin komai yake ba, ba a hujja da hadisin shi. Amma Ibn Abi Zinad mutum ne siqatun siqa, malamin Imam Malik ne, ana hujja da hadisin shi 100%, babu tangarda akan shi. Yaba mun gane wannan da kyau ko? Wasmu Abi Zinad, sunan Abi Zinad din nan Abdullah ibn Zakwana, Abdullah dan Zakwan. Wasmu abihi, sunan baban shi Abdurrahman. Wa kana ibn Mahdi la yuhaddith anhu, ibn Mahdi ya kasance baya karban hadisi daga ibn Abi Zinad. Qala Ahmad, Imam Ahmad yace huwa muttaribul hadith, wannan mutum muttaribul hadith ne, ma'ana hadisin shi akwai matsala, hadisin shi bai da tabbas. Wa qala Abu Hatim ar-Razi, Abu Hatim ar-Razi yace la yutajju bihi, ba a hujja da shi. Wa la'alla ahla al-ahwa'i adkhalahu fi hadisihi, wa la'alla ahla al-hawa ko adkhalahu fi hadisihi, mai yiwa wasu masu son zuciya ne suka saka wannan hadisi a cikin hadisan shi. A ƙasa wannan malamin ya marmaza yace lakin ma qalahu ulama'ul jarh wat ta'dil khilafu ma qalahu ibnul jawzi, maganar da malaman ilimin jarh wat ta'dil, ƙwararrun malaman kanikancin hadisi suka faɗi game da Ibn Abi Zinad sabanin abinda ibnul jawzi ya faɗi akan shi ne, sai yace yunzar, aduba al-jarh, littafin al-jarh wa ta'dil na Abdurrahman ibn Abi Hatim ar-Razi, ina kwadaitar da duk dalibin hadisi ya mallaki wannan littafin, mujalladi 9 ne, malam Abdurrahman ibn Abi Hatim ar-Razi dan malam ne, kayi halin malam shi, malamin hadisi baban shi, malamin hadisi kuma aka sake samun wani al-Sheikh Abdurrahman al-Muallimi, wani babban malami ne, ya rasu kamar shekaru 30 da suka wuce, shi kuma ya zauna ya tahqiqin littafin, mujalladi 9 ne wannan littafin, ina kwadaitar da daliban hadisi su kokari su mallake shi. In kun ga ba ku iya mallaka jama'a, kamar yadda muke kwadaitar da ku, ku yi kokari ku rinka hada kudi, wane kawo kaza, wane kawo kaza, sai a hada sai a siyo, wane kuma ya siyo kaza, ko kuma wane je siyo Bukhari, wane ya siyo Muslim, sai ku je sai ku samu daki a gidan ɗaya daga cikin ku, sai ku bude wannan ta zama al-maktabatul amma, public library din ku. Haka na ga matasa su ne a kasar Makka ko Madina, ba kowa yake da kudi miliyan kaza, dubu kaza ka je ka siyo ba, sai su hada kansu, kai je ka siyo mana Bukhari, kai kuma ka samu kudi siyo mana Muwatta, wani ka siyo mana Risala, wani ka siyo mana Aqidatu Tahawiyya, sai a zo a aje a wuri daya, ran da wannan yake karatun wannan, ai wannan yana karatun wancan, kafin Allah ya rufe asiri ko dai kenan. Shawara ta daya, shawara ta biyu, ku yi kokari akalla ku zama computer competent, aƙalla ku iya kunnawa da kashe computer da browsing din CDs, aƙalla kai kokarin ka iya haka, sai ku kokari sai ku hada kudi 100,000 kuka hada, sai ta sai muku hadaddiyar computer wanda za ku yi duk abin da kuke so da ita, tare da printer ta ma, sai ku zo sai ku kafa ta a gidan ɗaya daga cikin ku, sai a je a samu CD nan ana siyo su, duk gasu nan mun ce duk wanda yake so copy 1,000 za a yi mishi na CD, sai ku je sai ku samu al-maktabatul alfiya lis-sunnati an-nabawiyya, littafi 1,500 ne a ciki ko sama da haka na hadisai, duk waɗannan littafai suna ciki, sai ku je sai mutum sai bude sai ka karanta duk abin da ke cikin waɗannan, yana ciki harfin bi harfin. Jama'a mun gano wannan da kyau? Wasu waɗanda basu san me duniyar computer take ciki ba, ina hana su magana, malumma ku rufa wa kanku asiri yafi zaman lafiya, abin da ba ku sani ba ku daina magana akai. Wani sai ce to duk ilimi an diba an zuba a computer, ai nan gaba Bature zai rikita, an ce maka Bature ne zuba ilimin, mu ne malaman hadisi, muke zama muna zuba hadisan a ciki, kamar yadda Malam Abubakar Gumi ya zauna yana karanta Raddul Azhar, radio na dauka, kaset na dauka, sai a ce nan gaba Bayahude ya zuba a kaset, Bayahude zai rikita, mu ne ke zama mu typing mu zuba a cikin CD din fa. sannan mu zamu zo mu koya maka ya zaka yi aiki da shi, ya zaka bude shi in kana binciken wata kalma ko mu zamu zauna mu nuna maka wannan fa. Yo me aikin ba Yahudan a ciki? Ita kanta computer mu ne muke hada ta, ba zuwa muke mu siyo hadaddiya ba, parts din muke siyo mu zo mu zauna a dakin mu mu hada ta. Yo me kake tsoro daga ciki? Ku tashi ku san abin nan. Nazo na yi lecture akan electronic commerce, sai kawai wani malami a Kaduna zai naji shi a jakan magori yana cewa wai ai ba zai yiwu a yi ciniki a computer ba, bai halatta ba. Nace ka ji shashasha, yanzu ka tambaye shi what is electronic commerce, he cannot define it. Ba zai iya kawo maka fassara electronic commerce is the buying and selling of goods over the internet and services, he cannot define it. Amma kuma har ya ce ba kyau, mu kuma mun san abin nan, muna siye muna siyarwa akan internet din, ya ce ba kyau, kuma ya ce ma ba zai yiwu ba. Kuma duk wanda ya zo laccan mu ranar lacca muka yi ta wajen awa biyar, amma sai na ce kar a ɗauka, ba za a ɗauka a rediyo, ba za a ɗauka a komai ba. Me yasa? Na ce saboda malaman ba su da adalci, don za mu zo mai karatun da ba su sani ba, madadin ba su sani ba, su ce ba mu sani ba, mu je albanin nan ya mana bayani. Sai sun gama ji tsaf, sai ƙarya ne, sai zai su ɗauka sa ɗin, sai mutum ya kulle ɗaki shi kaɗai, sai ya ji tsaf, in ya ji hujjojin kuma sai ya dawo ya ce ka, amma fa gaskiya ne kuma gaskiya. Da ya yi gaggawar hukunci bai sani ba. Sai na ce to ba za a ɗauka ba, duk wanda yake so ya zo mu koya mishi ya ake siye, ya ake siyarwa akan internet, ka zo ka ce me kake so a ƙasar Japan. Yanzu a ƙasar Japan sai mu budo maka website ɗin, me kake so? Gashi ka gan shi yana nan a cikin fiƙihu, ciniki ne na sifa, baka sani ba ne. A nuna maka tsaf ka yi ciniki, shi kenan mu zo mu siyo maka credit card nan take mu sa. Sai kawai sai a ce shi kenan, ku je wuri kaza, ko kuma ku faɗa adireshin ka, a muciya kake, a daurawa kake, sai a zo a parking maka mota ce ka gani, babur ka gani, kan telefon ka gani, meye ka gani, a zo a kawo maka, kuma ka ce ba zai yiwu ba. Mu kuma gashi muna yi. Yo ilimi ne baka sani ba, sai ka ce wallahi jama'a musulmi ban sani ba. To amma wai shin ya faɗa haka zai ji kunya? Tunda haka wai da kunyar duniya ban mata lahira. Allah ya kiyaye, Allah ya kiyaye. To shine sai ainihin malam yake cewa to a duba dai wannan littafin Al-Jarh wa Ta'dil, ko a cikin ainihin mujalladi na 5 shafi na 49 lambar tarjuma, lambar tarihi. Abinda ake nufi da tarjuma anan biography, ita kalmar tarjuma a Larabci tana daukar ma'ana uku. In aka ce tarjuma ana nufin biography, tarihin wani mutum guda. In aka ce tarjuma tana daukar fassara daga wani yare zuwa wani yare, kamar yadda Malam Abubakar Gumi ya fassara Qur'ani daga Larabci zuwa Hausa. Tarjama kuma tana daukan topic kan babi, kamar Bukhari ya ce babu imamatul maftun wal mubtadi, sai ka ce tarjama. Don haka tarjama tana da waɗannan ma'anonin. To duk sanda aka ce tarjama an ana magana malamin hadisi, to sai ka duba in yana magana hadisi ne da sharhin shi, to yana nufin irin kawunan babi dake Bukhari ko Muwatta. In yana magana ilimi ne na Jarh wa Ta'dil, to yana magana tarihin wani malami. To a lambar tarjama ta 227 ka je ka karanta tarihin Ibn Abi Az-Zinad, sannan Al-Mizan, a cikin Mizan kuma juz'i na 2 shafi na 418 lambar hadisi, lambar tarjama ta 4301 wa takrib, da kuma takribut tahzib. Kun ga wannan littafin ma ku yi kokari ku mallake shi jama'a, aikin fa ba zai kare ba. Yanzu wannan irin littafin malamin hadisi ba zai iya kwanciya ba sai yana kusa da shi, saboda da ya tuno wani tarjuma yana son ganin nan da nan, sai jawo shi marma zai buɗa, sai koma ya aji. Aikin aiki ne fa jama'a. Shi yasa duk waɗancan ƴan bid'a sai su ce kai dan Allah ina za ta tafi wata da'awar salafiyya, a ce sai kai karatu, sai kai kaza, ce da ganin ya tsaya can zai ta ƙarya. Shi yasa suke ganin cewa tahowa su ce za su bi wannan hanya, sai mutum yayi karatu. Yo to kai ba kai karatu ba, misali kawai zaka je saboda babanka mai bada maganin gargajiya ne, wai yanzu tunda ka fahimci aikin likita gaskiya ne, sai kuma mu dawo mu ce ka dinka farar riga ka sa likita yi, shikenan a baka almakashi ka cigaba da yanke mutane? Zai yiwu? Sai ka je kai karatu, aka ce maka sai kai karatu medicine shekara 8, sai ka je Barodi Kohol kai kaza, sai kai kaza, sai kai kaza, sannan sai ce nan da shekara 10 sannan zan cigaba. To sai fita. Akwai mutane da yawa in suka tuwo cikin mu suka ga kai wannan da awa fa sai an yi karatu ake yin ta, sai mutum ya koma. In ya koma can sai ga nan da yana wa'azin maulidi. Shi ne ya ce at-taqrib, a duba kuma littafin taqribut tahzib a cikin juz'i na 2 ainihin shafi na 33 sai ce kana Sufyanu yusamma Aba Zinadin amirul mu'minina fil hadith. Wata karib ko haka ne lambar tarjama ta 3302 yace kana Sufyanu yusamma Aba Zinadi, Sufyanu ibn Uyayna ya kasance yana kiran ibn Abi Zinadi din, yana ce mishi amirul mu'minina fil hadith. Wa qala Ahmad, Imam Ahmad yace huwa fawqa al-ala ibn Abdurrahman, wannan malami yana sama da al-ala dan Abdurrahman, wani kwararren malami ne a hadisi. Wa qala marra, wani lokacin ma cewa yayi siqatun, amintacce ne. Wa qala al-Bukhari, to in fa ana magana jarhu wa ta'dil, in kaji an ce Bukhari to za a yi Fatiha kenan, an taho karshe kenan. Bukhari yace asahhu ahadisi Abi Huraira Abu Zinadi anil a'raji anhu, mafi ingancin hadisan Abu Huraira sune hadisan da Abu Zinadi ya ruwaito daga al-A'raj, al-A'raj kuma daga ainihin wato shi Abu Huraira. To ashe wannan yana nuna Abu Zinadi mutumin kirki ne kenan. Jama'a kun ji hadisin farko, ma'ana hadisin ƙarya ne amma sai aka dauko mutanen kirki sai aka dora musu. To wannan tana daga cikin al'adar ƴan bid'a tun da. Ga misali, wani mutum ya taba zuwa garin nan yana sai da laya, yana sai da laya, yace Mallam Abubakar Gumi ne ya turo shi yazo ya sayar da musulmi laya ya taimake su. Aka same shi, kai mallam ne yace, yace mallam ne yace ni almajirin shi. Aka yi jirin duniya, wasu suka ce a kai shi police station, wasu masu hankali suka ce a je da shi gaba Mallam Abubakar Gumi. Da aka je da shi gaba Mallam Abubakar Gumi, Mallam Abubakar Gumi yace ni mu ce ka je ka sayar da laya, yace kai ka ce. Sai mallam yace to shikenan, tashi ka tafi shikenan. To wannan motsatse ne, ku dake shi mai yiwa ajalin shi ya kusa, ku samu matsala, ya za a yi shi talauci ne mai yiwa ya buga kanshi. Kuma dama mallam ya faɗi cikin tafsirin shi, yace mutanen banza in suna son hajja su ta ƙarya ta sayi sai su danganta ta ga mutanen kirki. Malaman Yahudawa da suke tsafi, suna cultism, suna secret society, sai suka ce suna kwaikwayon Annabi Sulaiman ne, domin shi ma Sulaiman ai ba da komai mallaki mutane ba da tsafi ne. Allah yace wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman, suna bibiyar abubuwan da shedanun malamai suke karanta suna danganta Sulaiman. Amma kafara Sulaiman, Sulaiman bai kafirci ba, walakin shayatin kafaru, shedanun malamai ne suka zama kafirai, saboda yu'allimuna an-nasa sihra, suna koya mutane tsafi. Saboda haka yanzu hadisin ƙarya ne, amma da aka tashi sai aka ɗibo mutanen kirki sai aka ce su suka ruwaito shi. Domin da ka ce ƙarya ne sai a ce yanzu wane ne ƙarya? Haka na ji malaman bid'a daga cikin malaman kungiyoyi suna cewa, suka ce to gafa wata fitina ta zo, sai a jawo hadisi Annabi ya ce, kuma sai ya ce ƙarya ne, yanzu kuma Annabi ake ƙaryata. To yanzu kaga irin wannan kamata yayi, idan muka tashi sai mu saka shi a cikin sababbin musulunta da ake koyawa hadisi, domin wannan ajin ne kawai ya dace da mustawar shi a cikin hadisi. Don malami a ce wai an ja hadisi maudu'i, an ce maudu'i ne ya ce wai an ƙaryata Annabi, wallahi tallahi wannan liman ya kamata a kwance mai rawani. Saboda yana buƙatar ya koma ne ya fara mai hadisi daga alifin ba'un na hadisi, domin ba yadda za ka iya fahimtar da mutumin da misali yake dan primary one ya kamata ya zauna, sai aka je aka saka shi a 200 level a university, yo to yana jin turancin ma da ake tukuna, yo ma'am professor yazo yace good morning class, ya san ma me aka ce tukuna, shi ya saba primary one a ce good morning sir, to ya zan ce good morning class, yace koma gece ce kuka, bai ma san me aka ce ba. Ina fata an gane. Na wa alaikum salam wa rahmatullahi. Abu Zinadi anil a'raji an Abi Huraira, kaji wannan, akan ce mishi ibnu Abi Zinadi. Kuma galibin malaman nan da ake cewa ibnu wana ai ba ƴaƴan waɗannan wanan ne kai tsaye ba. Yanzu ba ga wannan mai littafin ba ana cewa ibnul Jauzi, ga ibnu Taymiya ana cewa ibnu Taymiya, ga haka zaka ji ma'ana ibnu Hazmin a ce ibnu abin nan Hazm, ma'ana kaka ne na can sama, sai a danganta mutum gare shi. To ga hadisi na biyu jama'a, wanda yake shi ma irin ɗayan ne. Qala anba'ana Abdullah ibn Ali al-Qari, shi ma anan sai yake cewa, ina zuwa anan, shi ma sai yake cewa ainihin a wata nuskha an ce akhbarana, أنبأنا عبد الله ابن علي المقري قال أنبأنا جدي أبو منصور الخياط قال أنبأنا عبد السلام ابن أحمد الأنصاري قال حدثنا أبو الفتح ابن أبي الفوارس قال أنبأنا الحسن بن إسحاق ابن زيد المعدل قال حدثنا أحمد بن محمد بن مصعب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاز قال حدثنا حبيب بن أبي حبيب كيا يا ونن متومن كسا جنبيرو اكن شي اكو مساله ابن ابي حبيب ان حبيب دان ابي حبيب شير ويتو حديثان دا اكاي تو حالار دا ماتا انن قصر كنسا انا تيوا مچن تاشي صلاه تا متسي قفافوان تا كو تو ونن ني رويتو ونن حديث من فهمت ونن دا كيو كو شي يسا يدا نمجي يكي صلاه هكا مچ زاتي صلاه تيوا مچ زاتا متسي قفاتا wannan maganar na daidai ba ta da asali hadisi ne wanda yake da'ifi mursali habibu dan abi habib ya ruwaito shi a kitabul marasil na ainihin al-imam abu dauda abu dauda da kan shi ya rawana hadisin nabi ku karanta littafin sifatin salati daga ƙarshe nabi mace za ta tsaya kamar yadda namiji yake tsaya ta buɗe kafarta wai sai a ce wai ai an ce ta hada kafa ne saboda kan wani abu ya fito a farjinta to wanda ya faɗi wannan magana yayi ƙarya ya marma zai janye ta domin mace ko ta matse kafarta abin da ya nufin zai fito daga farjinta sai ya fito saboda matse kafarta daga ƙasa bai hana ainihin wani abu da ya baro saman daga cikin cikinta ya ainihin sako ƙasa dan haka koda ta matse abin da ya nufi ya fito zai gangaro ya tsaya a bakin farjin tana bude kafa kuma sai ya fito saboda haka wannan magana ba ta da wata ma'ana matar kan ta tashi sallah za ta sa kafafuwanta kamar yadda kai kake sawa ta miƙe su su fuskanci alƙibla kar ta matse su kar kuma ta tattale su ta tsaya daidai wa daidai haka sunna ta nuna hadisin sahabi Abu Umayd as-Sa'idi yace haka annabi yake sallah malaman fiqh guda 10 cikin sahabbai kuma suka ce gaskiya ne haka annabi yake yi kuma annabi yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ku ga nayi umarni ga namiji da mace dan haka aka yi wa ainihin daga cikin sahabbai aka yi musu tambaya su Abu Qatada da makamantan su yaya ya kamata mace ta yi sallah akwai bambanci aka ce a da sallar mace da ta miji duk daya ce saboda haka abin da ya kamata kenan to wannan Habibu dan Abi Habibin an Ibrahim as-Sani an Maimun ibn Mahran an ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama man sama yawma Ashura'a كتب الله له عبادة 60 سنة بصيامها وقيامها أكتي النبي وياتي وند دي أزم تأينهن رانا آشورا الله زي ربو تامي عبادة تشكرا 60 دا أزم انت دا قيام الليل انت ومن صام يوم آشورا وأطي الثواب 10,000 ملك وند دي أزم رانا آشورا ذا أباش لا دم ملائكة دبو قوما ومن صام يوم عاشوراء اعطي ثواب 1000 حج ومؤتمر وند يا ازمن عاشوراء ذا اباش ازمن اينين واتو لادن الحزي دبو اينين واتو ده كما ماسو عمره دبو ومن صام يوم عاشوراء اعطي ثواب 10,000 شهيد وند يا ازمن عاشوراء ذا اباش لادن اينين ولند سكي متو شهاده دبو ومن صام يوم عاشوراء كتب الله له اجر اهل سبع سماوات وند دي ازمن عاشوراء ذا الله زي ربوتا مشي لادن اينهم متانن سمي 7 غبا داي ماسو عباده ومن افطر عنده مؤمن في يوم عاشوراء وند دم مؤمن يشاروا ا ورين شي ارانا عاشوراء فكانما افطر عنده جميع امه محمد صلى الله عليه وسلم كمر دي الامه النبي محمد ني suka hadi gidan shi suka sharuwa wane mutum wani roman fa sai hadisan ƙarya wa man ashba'a ja'ian fi yawmi ashura'a wanda ya kosar da mai jin yunwa a ranar ashura fa ka'annama at'ama jami'a fuqara'i ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallama kamar ya ciyar da duk talakawan al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa man ashba'a butunahum wanda ya cika cikin ainihin wato masu azumin abin nan ko wa ashba'a butunahum wato kamar mutumin da ya ciyar da al'umma annabi Muhammad ne ya cika cikunan su haka za a bashi lada wa mammasaha ala ra'as yatimin rufi'at lahu bi kulli sha'ratin ala ra'asihi daraja fil janna wanda dai ya shafi kan maraya ranar ashura to duk wani gashi daya na kan marayan nan za a daga darajar shi wannan mutumin a gidan aljanna qala, mai riwaya yace da Umar ya jiro mannan, fa qala Umar, sai Umar yace ya Rasulullahi, ya manzon Allah, laqad faddalana Allahu azza wa jalla bi yawmi ashura, lalle Allah ya fifita mu da ranar ashura. Qala na'am, annabi yace haka abin yake Umar, khalaqa Allahu as-samawati yawma ashura, ai dadin dadawa ma sammai ma baki daya ranar ashura Allah ya yesu, wal arda kamithlihi, haka ma kasa, wa khalaqal jibala yawma ashura, duwatsu ma ranar ashura Allah ya yesu, wan nujumu kamithlihi, taurari ma haka, wa khalaqal qalama yawma ashura wal lawha mithluhu, alqalamin da Allah ke rubutun maqadiru ranar ashura Allah ya kera shi, haka lawhul mahfuz ma, wa khalaqa jibril yawma ashura, mala'ika jibril da kanshi ka to kam ranar ashura aka yi shi, wa mala'ikatahu da mala'ikun duk dake karkashin shi yawma ashura ranar ashura, wa khalaqa adama fi yawmi ashura, shi kanshi adamu fa ranar ashura aka yi shi, wa wulida ibrahimu yawma ashura, annabi ibrahim ma ranar ashura aka halicce shi aka haife shi, wa najjahu Allahu minan nar yawma ashura, ranar ashura Allah ya kwace shi daga kafirai, wa fadahu Allahu yawma ashura, Allah ya fanshe shi a ranar ashura, wa gharaqa fir'aunu yawma ashura, ranar ashura ce fir'aun ya dilmiya a cikin wannan teku. Kun ga wannan magana ita ta tabbata a cikin hadisi. Wa rufi'a Idris yawma ashura, ranar ashura aka daga annabi Idris makanan aliya, wa wulida fi yawmi ashura, shi ma ranar ashura aka haife shi, wa taballahu ala adam fi yawmi ashura, Allah ya karbi tuban annabi Adam ranar ashura, wa ghafara dhanba Dawuda fi yawmi ashura, ranar ashura Allah ya gafarta annabi Dawuda laifin shi, wa atallahu al-mulka Sulaymana yawma ashura, ranar ashura Allah ya baiwa annabi Sulaymana mulki, wa wulida an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yawma ashura, duk ta cike ma gaba daya shi kanshi annabi ma ranar ashura aka haife shi. Yanzu kuma kaga an tashi daga 12 ga watan Rabiul Awwal ke, to kaga hadisan ƙarya da suke dukan junansu. Kuma wai mutum sai zo ana balbali da shi cewa ranar 12 ga Rabiul Awwal aka haife annabi, wanda wannan magana ma bata da asali, kuma sai zo kuma yana karanta mutane waɗannan anjima. Kun ga magana ta ta shekaran jiya can da nace kwakwalan su ba sa reading, kwakwalwar ba ta karanta abubuwan daidai, inda kwakwalwar na hadawa. Shi da kanshi ya ce yau 12 ga watan Rabiul Awwal, yau ranar Maulidi, gobe kuma sai zo yana cewa an haifi annabi ranar Ashura, sai ce to sono aka haifi annabi. Amma su a cikin mazhabin karatunsu ba a tambaya ne. An gane wannan da kyau ko? To shine sai yake cewa wastawar rabbu azza wa jalla alal arshi yawma ashura, Allah ya daidaitu saman al'arshi a ranar ashura, wa yawmul qiyamati yawma ashura, ita kanta kiyama ranar ashura ma za ta tashi baki daya. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Sai yake ainihin kawo maganganun wannan malami dai, gashi nan a ƙasa yace akhrajahu ibn al-jawzi min tariqi shuyukhi, kamar yadda kuka ji dai wannan hadisi ibn al-jawzi ya fitar da shi ta hanyar malaman shi. An fahimci wannan? Wa qala Suyuti, Suyuti ya faɗi fil lali a cikin al-lali al-masnu'a juz'i na biyu shafi na 109, sai yace afatuhu habib, cutar wannan hadisi shine habibu dan abi habib din can. Wa qala ibn al-arraki fi tanzihi, ibn al-arraki al-kinani ya faɗi cikin tanzihu shari'atul marfu'a juz'i na biyu shafi na 149 zuwa 150, qultu yace wa ra'aytu bi khatt al-allamati sharaf ad-din abi al-fath al-muraghi anna al-hafiz aba tahir al-silafi qala anba'ana ash-shaykh abu al-husayn al-mubarak ibn abd al-jabbar wa dhakara isnadahu ila ibn abbas, ya ambaci isnadin shi har zuwa ga ibn abbas. Wa qala sai yace wa haddathana musa ibn abd al-rahman al-hadith wa qala ibn al-rakin, sai ibn al-rakin ya fadi qala jami'uhu, yace mai tattara waɗannan hadisai yace wal hadisani la yasihani, hadisan nan biyu duk ba su tabbata ba. Fil awwali Musa ibn Abdurrahman, a farkon su akwai Musa dan Abdurrahman, wannan fa yana kawo wasu hadisai ne daban kuma. Wa fil thani, ana biyu kuma akwai Ibn Sabbah din nan da shi da wancan, sai yace wadda'ani, maƙaryata ne guda biyu, wallahu alam, Allah shi yafi sanin daidai. Wa qala az-Zahabi fi at-tartibi, Zahabi ya faɗi a cikin littafin At-Tartibu a shafi na 147 yace habibu dinkan muttahamun bil kadhib, malamai sun tuhumce shi da ƙarya. Wa aqarrahu Shawkani fil fawaid, Shawkani ya tabbatar da wannan hadisi a cikin ainihin littafin shi mai suna al fawaid al majmu'a shafi na ainihin 296 a hadisi na 33, sai yace wa yunzar al-lu'lu'ul marsu. Aje kuma a karanta littafin al-lu'lu'ul marsu lamba hadisi na 550. Kun ji ta'alikin da malamin yayi a ƙasa, amma shine littafin fa sai ce qala al-musannif al-majrin shi yace mai wannan littafi Ibn al-Jawzi mai yace shi kuma game da wannan hadisi yace hadha hadithun mawdu'un bila shak, babu shakka wannan hadisi hadisin ƙarya ne. Qala Ahmad ibn Hanbali al-Imam Ahmad ibn Hanbali yace kana Habib ibn Abi Habibin yakzibu, Habib dan Abi Habibin din nan da ya ruwaito hadisin ne ya kasance makaryaci ne yana yin ƙarya. Wa qala ibn Adiy al-Jurjani yace kana yada'u al-haditha, shi wannan mutum ya kasance yana kirkira hadisi. Wa sirwati